darina masoyiya ta ki bani wurin kwana duniya ta yi dadi kana a fili ina tsanawar girma
Tell what I get.